Yanzu Major General Abba Dikko zai maye gurbin Major General Rogers Nicholas a matsayin babban komandan rundunar da ke jagorantar yaki da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, wato Operation Lafiya Dole. Brigadier General Abdullahi zai jagoranci sashi na biyu na Operation Lafiya Dolen, kana Brigadier General Yuyu Base zai jagoranci sashi na uku. Major General CO Ude yanzu shine sabon babban komandan rundunar kawancen kasashen yankin tafkin Chadi, inda shi kuma komanda mai barin gado, wato Major General Leo Irabo, zai dawo hedkwatar tsaron Najeriya. Cikin sanarwar da hedkwatar sojan Najeriya ta aiko mana, sauye-sauyen wuraren aikin na manyan janar-janar na rundunar sojan Najeriya, abin ya fi shafar manyan komandojin da ke jagorantar yaki da Boko Haram ne. Tambayar da 'yan Najeriya ke yi a halin yanzu shine, ko wannan sauye-sauyen zai canja wani abu a yakin da ake yi da Boko Haram? Malam Kabiru Adamu masanin tsaro ne.
Ba na tunanin zai wani tasiri ba matsalar waɗanda ke shugabancin rundunar sojojin bane. Matsala ce wadda ta shafi yadda ake gudanar da yakin a takaice. Tattara bayanai, wani irin haɗin kai ke tsakanin sojojin sama da kuma rundunar sojoji na ma'ana na jiya ɗinnan wanda ya faru a Jakana in har to a ce awa biyu, amma ba mu ji labarin cewa su sojojin sama ba sun je cikin sauri sun kai ma wa'incin agajirar da yake na ji daga baya sun je. To amma abin da ban ji ba shi ne ga yawan 'yan ta'addan da aka sha, ba wai canza su sojojin ba shi zai maganin abin, canza tsarin yadda ake yakin da kuma su kansu sojojin ta yaya suke tsara aikin nasu.
To amma da tsohon Hafsa mai ritaya Major Umar Yusuf, na ganin sauye-sauyen na iya canza wani abu a shi wannan yaki.
Ke zai taimaka ma fiye da yanda ba a tunani, domin kuwa dalilin haka din shine ka san a dokar soja idan ana operation irin wannan ko na cikin gida ko na waje, bai kamata a bar commander ya wuce tsawon wata shida ba a matsayin chief commander. Wannan canjin za a samu canji kwarai da gaske, domin waɗanda aka tura wurin nan suka canjin sojoji ne kwararru, suna da hazaka kwarai da gaske, kuma suna da kishin ƙasarsu.
Wannan sauye-sauye na manyan komandojin sojan Najeriya na zuwa ne a daidai lokacin da mayakan Boko Haram ke zafa kai hare-hare ga sojin Najeriya a jihohin Yobe da Borno. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.